yake wa tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Brazil Jose Maria Marin zai tafi gidan wakadi har na tsawon shekaru 4 sakamakon laifi da aka kama shi na cin hanci da rashawa. Jose Maria mai shekaru 86 da haihuwa yana ɗaya daga cikin jami'an hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA 7 wanda aka kama su a wani hotel a Zurich a watan Mayu shekara 2015. An yanke masa hukuncin gami da yarda da cin hanci daga kamfanonin kasuwanci na wasanni don musayar kwangila don watsa shirye-shirye irin su Copa America. Bugu da ƙari, an ci tarar sadarar Amurka miliyan 1.5 kimanin fam miliyan 920. An yanke masa hukuncin ne a kotun tarayya na Brooklyn wanda alƙalin kotun Famila ta yi hukunci. Kuma shine mutum na farko jami'in da aka yanke masa hukunci a matsayin wani bangare na binciken Amurka game da cin hanci da rashawa a hukumar kwallon kafa ta FIFA. Marin tsohon gwamnan Sao Paulo ne a bara an same shi da laifuffuka 6 daga cikin 7 masu alaka da game da cin hanci da rashawa. Sai dai a bangare guda lauyoyinsa sun ce za su ɗaukaka ƙara game da wannan hukunci da aka yi. Iya abin da ya sawwaka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.